Tony Sabine, Maiza Man, Maganganu, I got them talking, Maganganu, Dirk Akam Arewa, Maganganu, Najisunata, Maganganu, Dirk Akam Arewa, Maganganu, Yafisudaina, Maganganu, Fa Akam Arewa, Maganganu, La Barbaruko, Maganganu. Kace bari no ba mata wai garin Kano ba mota wai Kaduna ba a wanka katsinawa ba sa yanka karya suke ji kyan iska kadda ka yadda sai ka leka yau arewa ta wuce raini attention saurare ni arewa yau ba kauye bane tunda ma ba daji bane na san dai ba ku gane bane ba laifi ba ku waye bane wanka muke mu sa hula ka san dinki sai tela mu daban ne in ka lura we look so fine ko ba naira kaman akwai $1,000 you know arewa get rappers all support to get na farmers kai ya fi ku daina maganganu maganganu ko la barbaru ya fi ya daina maganganu 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 Yafi alaina maganganu 442 yau zai yi looking sunan munafukai zan yi zikin ku daina zagi mu ja ku jiki kai arewa ga beef har da chicken arewa yau na wake ta rawan kidan na taka ta mazan giya sun tsara ta ko ta bace ma gyara ta tafawa balewa namiji sa'a madu gallo sarki aminu kano ya wuce raini tabbas shi ma ya mana yaki akan arewa zan iya komai zan iya jibda jini na so sai da mu da ku mun zama abokai akan arewa mu dau makamai mu gyara komai da ɗan dabarai a daina sa mu cikin labarai akan mu ne ake maganganu la barbaru kai maganganu mama ne pray for me blessing banko bani plenty money dey for me papa let this follow me Maganganu, I got them talking, Maganganu, Duk Akam Arewa, Maganganu, Najisunata, Maganganu, Duk Akam Arewa, Maganganu, Yafi Kudaina, Maganganu, Maganganu, Kola Barbaru. Okay, Prince Abine, Yaro Maiza Man, from GMS, Stereot of Arewa, IG Nimune.